أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين. أما بعد، إن شاء الله يوتي قولك أتمنى الأربعين حديث نا إمام النووي وعندكم وانا شيني كراتمنا قومشا قدو أتكم وانا للتاهي يومنا maraicin Laraba 10 ga wata na 11 miladiyya 2021 wanda ya daidai da 5 ga wata 5 ko wancan na musulunci 5 yau gare shi na 5 ga wata na Rabiul Akhira hijira annabi sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina 443. Insha Allah kenan za mu tashi hadisi na 20 hadisi na 31 go wanda mun tike a wancan sati da ya gabata na sama da satin da ya wuce ba ai ba karatu sati wancan mun sa hadisi na 30 wanda hadisi ne daga Abi Sa'labah al-Khushani Jursum bin Nashir Birda Allah ta tabbata gare shi yake cewa daga Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa inna Allah ta'ala farada fara'id fa la tudayyuha wa hadda hududan fa la ta'taduha wa harrama ashiyan fa la tantahikuha wa sakata an ashiya rahmatan lakum ghayra nisyan fa la tabhasu anha. Wanda wannan abubuwa guda hudu wanda mun gane su cewa Allah subhanahu wata'ala ya farlanta farloli kada ya zaman to ka to zartar da wannan farillar da Allah subhanahu wata'ala ya farlanta. Haka kuma abin da ya shafi hudud, Allah subhanahu wata'ala ya sanya wasu iyakoki kada ya zaman to ka ketara wannan iyakai. Haka kuma Allah subhanahu wata'ala ya sanya wasu abubuwa haramun ne kada ya zaman to wannan haram in ka kai ta kai. Haka kuma Allah subhanahu wata'ala ya kyale akan wasu abubuwa wanda rahama ce ga mummune kada kai bincike ka ce kai ka gano shin halal ne ko haram. Rahama ce Allah subhanahu wata'ala ya kyale shi ba mantuwa bace ba. Shine Annabi sallallahu alaihi wasallam yace fala tabhasu anha. Kina mun gani wannan hadisin a wancan satin wanda yau kuma insha Allah zan muta shi hadisi na 31. Malam yace al-hadithul hadi wa 30 al-hadithul hadi wa 30 hadisi na 31. Wato da taimakon Allah subhanahu wata'ala mun ci kusan rabin littafin zaci an wuce rabi. To Allah mana tawfiki, Allah amfanar da mu da abin da muka ke sauraro a cikin wannan hadisi da tafai cikin wannan hadisai. Malam yace ana abi al-Abbas Sahal bin Sa'd as-Sa'idi radiyallahu anhu qala jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallama fa qala ya rasul Allah dullani ala amalin idha amiltuhu ahabbani Allahu wa ahabbani an-nas fa qala izhad fi ad-dunya yuhibbuka Allah wa izhad fi ma 'inda an-nas yuhibbuka an-nas. Hadithun hasanun rawahu ibn majah wa ghayruhu bi asanid hasana. Wa to hadisi daga Abi al-Abbas kenan wannan yake nuna mana malam wannan rawun Sahal bin Sa'd as-Sa'idi yanzu ya fara kawo mana shi wanda mun gani duka manhajin malam mai littafi cewa idan yanzu zai fara kawo rawi muka ce yana kawo ni Malam Ali me yake kawowa da HDN Alkuniya yake fara kawowa tukun ya ka sunan rawi. Idan kuma ka gani Alkuniya ce kadai ya kawo ko kuma to kenan ya gabata a can baya kenan yana daga cikin manhaji kamar me yake cewa manhaji da Francais da kamar tsarin da yabi na wannan in littafin nashi kenan shine ina kana iya yanzu aka ida kai tsaye kana ka san manhajin Imam an-Nawawi a cikin 40 hadisi kenan shine kenan wannan rawin yanzu ne ya fara kawo mana shi Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi yake cewa ja'a rajulun ila annabi sallallahu alaihi wa sallam wani mutun ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama fa qala sai ya ce ma annabi ya rasulullah ya ma'aikin Allah dullani ala amalin idha amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas wato ya rasulullah ka shiryar da ni ko kuma ka gwada mini wani aiki wanda idan nayi shi Allah subhanahu wa ta'ala zai so ni kuma haka mutane za su so ni wanda wannan yana daga cikin abubuwan da zamu ƙara fahimta a cikin wannan hadisin cikin wannan littafi irin yanda manhajin sahaba sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam duk mafi yawan hadisan da muka wuce zaka gani irin kwadayinsa akan abubuwan alkhairi irin kwadayinsa akan san abin da ya shafi addini yanzu wannan menene kwadayin shi akan annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa shi ya san wannan alkhairin wani alkhairi ne shine aikin da zai yi Allah subhanahu wataala ya so shi haka kuma mutane su so shi to sai annabi sallallahu alaihi wasallama fa qala sai ya ce kenan ga gundarin abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce iza hadifi dunya yuhibbuka Allah wato kai gudun duniya sai Allah subhanahu wataala ya so ka wazahad fima inda nasi yuhibbuka nas sannan ka guji abin da ke hannun mutane abin da ke wajen mutane sai mutane su so annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kawai ya gani mishi wannan ka'ida ya gani mishi kana so ka samu abin da Allah subhanahu wataala zai so ka abin da Allah subhanahu wataala mutane za su so ka shine to ka guji duniya sai Allah subhanahu wataala ya so ka ka guji abin da yake wajen mutane ka guji abin hannun mutane sai mutane su so ka tayyib kenan wannan shine tarjuman hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam sahabin da yazo shin annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah ka sanar da ni abinda zan idan nayi shi mutane za su so ni haka kuma Allah subhanahu wataala zai so ni mutane za su so shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace mishi izhar fi dunya kenan az-zuhud menene az-zuhud shine gudun duniya zaka ji ana cewa na gudun duniya gare shi amma ba irin fasarar gudun duniya bai mu da muke yi zaka ga mutun gashi nan kai sai a hankali a sha'asa a gabar ya sa wata riga a cire kaza da kace gudun duniya gare ba wannan bane gudun duniya ba wannan shi ake cewa gudun duniya eh ba shi bane gudun duniya ba a'a gudun duniya me gudun duniya malamai suka sun fasarta gudun duniya da abubuwa da yawa daga cikin Sulaiman wani cikin magabata Sulaiman Ad-Darani yake cewa a Iraq sun samu sabani wajen malamai cewa me az-zuhud menene gudun duniya wasu daga ciki suka ce ai gudun duniya shine kabar liqa'in mutane kabar saduwa da mutane su fasara da suka yi gudun duniya ya zamanto kai ka bar gamuwa da jama'a kullun kai kadai kana wariya kana wannan suka ce shine gudun duniya wasu suka ce a'a gudun duniya menene gudun duniya shine kabar da wani abu na shahawa duk wasu abubuwa na shahawace shahawace kabar shi shine gudun duniya wasu suka ce a'a gudun duniya shine ya zamanto kabar koshin kana cinto malari kabar koshin kana cinto suka ce shine gudun duniya wasu kuma suka ce amma dai ba da yace wato duk maganganun nasu dai haka 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 amma dai yace shi kuma akan abin da yake tahiya akan gudun duniya shine barin abin da zai shagaltar da kai akan abin da ya shafi lahira akan abin da ya shafi Allah dukkan wani abu wanda zai je ya shagaltar da kai cewa wannan abu zai kaudar kai akan hanya addini ko hanyar samun aljanna lahira ko kuma hanya ta Allah idan ka bar shi ka nisance shine wannan gudun duniya akwai az-zuhud akwai al-wara'u al-wara'u shine ake cewa tsantseni mutumin da yake da zuhudu shi duka mai zuhudu yana jin daɗi amma wani lokaci zaka gani saboda kai jin daɗin ya nisantar da shi ya nisantar da shi daga hanya Allah subhanahu wataala zai sa ya bar shi ya bar wannan mai warau shi ma yana jin daɗi jin daɗin da yake ji shi amma mai warau shine tsantseni tsantseni menene tsantseni ya zamanto komai shi yana kirdada abin shi sai halal zai ci wato haram bin bai kusantar ta haram in dai wani abu yana da wannan haram ne ko kuma shi ba haram ma ni san tattaye shi ne tsantseni zaka ga yana kiyaye komai sai na halal din shi kenan wannan bai hana ci ya ringa jin dadi rayuwar shi inda matakar rayu abin da yazo mishi na halal shi kuma sabanin mai zuhudu zaka ga wani abin gashi nan halal ne amma dai saboda mi kai ya shagaltar da shi akan ibada ko kuma kai ya shagaltar da shi daga hanya Allah subhanahu wataala sai ya zamanto wannan abin ya bar shi kamar yadda Ibn Taymiyya yake cewa abinda ake ce ma zuhudu shine zamanto mutun ya bar dukkan wasu abubuwan da baya manfa'a shi akan abin da ya shafi lahira ina miji Ibn Taymiyya ne ya bai kenan duk abin da ba zai samu ba zaka samu amfanin shi ba a lahira kawai zai bar shi shine ake cewa wani yana da zuhudu kenan menene ba irin zuhudu ba muka ce irin mutun ka gani shi gashi nan ya dauda gashi nan ash'asa agbara gashi nan sai a hankali kuma cikin jama'a din yazo zaka ga wani yana doki a ce wai ai zuhudi gare shi kaza da kaza kuma yana da kudin da yayi abu ba laifi wa amma bi ni'mati rabbika fa hadis idan ni'ima Allah ya maka ni'ima ta abin da ya sayi dukiya ko kuma wani abu ba laifi ka saka ya masu kyau kuma a tare da kana tana biyayya ga Allah subhanahu wataala idan muka duba baya hadisan da suka huce sahabbai ba suka zo suka ka kuka sahabbai talakawa suka ce masu kudi sun tafi da lada saboda mi aikin da suke na azumi da wani menene da menene suna yi su ma suna jin dadin su da kudi amma kuma duk da haka nan bai shagaltar da su kenan me ake ni da gudun duniya kawai ka nisanci dukkan abin da zai shagaltar da kai akan abin da ya shahi Allah subhanahu wataala akan abin da ya shahi lahiraka kenan ka ringa tuna gobanka shine zai zamanto kenan mine Allah subhanahu wataala ya so annabi yace qa'ida izhad fi dunya yuhibbuka Allah wato ka zamanto ka guji duniya sai Allah subhanahu wataala ya so ka wanda kuma haka ne dan ka duba duk wanda ka gani ya sa duniya gaba to ina ji sai ta kai shi tabaro shi sai ta kai shi tabaro shi saboda ita duniya sai a hankali sai a hankali kamar yadda wani malami yake cewa falaysat hazihi dunya bi shay'in tasuuka hikmatan wa tasuuru waqta wato wannan duniya ba komai bace ba zaka gani kana jin dadi ka zo ka samu duniyar gatanan amma zaka gani wata ran ta sama bakin ciki amma wata ran kaga ta dan sama ka wani to gunda ma ka barta saboda suke cewa ba diya bace ba kenan abinda zai saka ka zamanto Allah subhanahu wataala ya soka annabi sallallahu alaihi wasallam shine yace kai gudun duniya shine izhar fi dunya yuhibbuka Allah sannan nabiyu shine wazhar fi ma inda nasi yuhibbaka an-nas sannan ka nisanci wato kai guji abin da ke wajen mutane abin da ke hannun mutane sai Allah ya mutane su soka kina wannan yake nuna mana ba laifi mutum yayi wani abu dan mutane su so shi amma kada ya zamanto abin ibada ne wanda ake ma Allah ko kuma kada ya zamanto abin da zaka yi ne dan dan mutane dan Allah subhanahu wataala zaka yi abin amma kai yi shi ta hanyar wannan dan ayebe ka ko kuma wannan sai ka shiga cikin wannan wa'idi wanda baka samu bala da ayebe maka samu zunubi akan wannan kenan amma wani abu wanda yake na rayuwa ne saboda mutane su soka ka musu alkhairi ko kuma ka ci wani abu saboda mutane su soka ce a wani masha Allah tabarakallah alhamdulillah to wannan ba laifi tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ai bai bahani kenan shi ya faɗi yace izhar fi ma inda nas kuma zaku gani duk wanda ya zanto bin san abin hannunka zaka gani mutane suna san shi suna mu'amala da shi amma wanda daga ka gan shi kwana kai kana ganin shi kwana kai kamar ka ga shedan da kuma shedani da Umar sun o shedan yana kwana kinan ka gani wannan babu lai saboda mutane sun kasance wato suna da matukar kwadayi akan abin da ya shahi dukiya akan abin da ya shahi wato mataul hayatud dunya kayan rayuwar duniya mutane suna son su shi yasa wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake bada irin kwadan mutum da akan san kudi dukiya da kuma akan san shi shahara annabi sallallahu alaihi wasallam yake bada labarin yake cewa ma zai ibani ja'iani bata yace ganami dalla an wuri'aha yace fakadhalika ma zai ibani ja'iani dalla an bata yace ganami dalla anhu anha ri'aha min ashaddi nasi min ashaddi hubb ar-rajul lil mal aw kama qala sallallahu alaihi wasallam hadisin ya kwanta annabi sallallahu alaihi wasallam yake bada kwatankwacin irin yanda mutane suke kwadayin wato dukiya da kuma san mutum a ce shi shine ya san fitowa shine annabi yake baka misali yake cewa ba ni labari ya kake ganin a samu kura wato guda biyu wanda suke jin yunwa suka zo cikin dare suka shiga cikin garke wato na awaki da dare suka kwana a ciki wanda kuma garken nan mai su ya bace ya rasa su ya za'a yi fasin sai an ci an kace an kashe na kashewa an ci na ci to annabi yace to fa kazalika ci kama haka ne irin yadda mutane suke kwadan kudi kwadan dukiya kwadan san a ce kai to wannan ba maka mutane suna da shi to amma kai da zaman to ka nisanci abinda yake hannun mutane sai kaga mutane sura sanka kada ya zaman to kana tambayin mutane kai kullun daga an ganka tambaya kai kullun bani can hadisi da yace idza sa'alta fas'alillah idan zaka yi roko idan zaka tambayi abu ka tambayi Allah sai ka gani Allah ya sa wannan yazo ya kawo maka daga inda baka sani ba min haisu la tahtasib daga inda baka sani ba sai Allah ya kawo maka arziki malamai suke cewa wayrusku kalaysa yanqusu bitta'anni wa laysa yazidu fi rizqina ba wai in kana zauwa kana nema ne kana roko zaka gani kana ma mutane wai wayo ne kai kake baka aike ko ni kana ta roko to ka san da barada ma haram ce irin wannan bai dacewa idan kai kullun zaka ga wasu masu barayin masu roƙon jama'a yana nan ya tara dukiya shine yake da gida a can ana mishi haya ana ga mishi kudi ana mishi haya ana mishi yana da kaza yana da amma bai hana je ita roƙon jama'a jiyawa akwai su yawa akwai su kenan ka nisanci abin da yake hannun mutane sai ka gani Allah subhanahu wataala ya sanya a cikin mutane wato suna sanka kenan wannan shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya gani mishi wato shine zai sa ya zaman to kana kamar yadda wani shayari yake cewa Allah subhanahu wataala mutane idan kana tambaye su suna yin hushi tambaya da kake ma mutane hushi su bai kai ka iya zauwa a ce kullun kawo kai ibada kake kullun kai ba Allah subhanahu wataala shi ne ma in baka tambaye shi ba cikin wani hadisi cikin sunan Tirmidhi yake cewa man lam yas'al Allah yaghdab alayhi duk wanda bai tambaya Allah bai roƙa Allah subhanahu wataala Allah yana fushi da shi to amma mutum in ka tambaye shi ne zai yi fushi da kai kenan izhad fi ma inda nasi yuhibbuka nasi kenan ya zamanto ka nisanci abin da yake hannun mutane sai kaga mutane sun soka wannan hadisi malam ya ce hadisi ne wanda yake kyakkyawa ibnu maja da wasu shi sun rawaito shi da isnadi wanda yake kyakkyawa a cikin wannan hadisi dai a gurguje zan mu gani irin fadai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama akan abin da zai sanyo musu wato su samu san Allah subhanahu wataala Allah ya so su kuma mutane su so su haka kuma zan mu gani bangaren aqida akwai siffa ta Allah subhanahu wataala siffatul mahabba wato Allah yana san abu kamar yadda ayoyi da yawa akwai su yuhibbuhum wa innallaha yuhibbul muhsinin innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin haka kuma yanzu ka duba hatta da sahabbai annabi sallallahu alaihi wasallam jan Allah min la yasaluna nasa ilhafa wato sahabbai bisu roƙon mutane sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kenan wannan akwai kuma siffa ta Allah muka ce al mahabba haka kuma akwai wato abinda zaka sa ka samu zuhudu na duniya sannan kuma abinda ya shahi wato zuhudin mutum ya zamanto daga ya nisanci abinda yake hannun mutane sai ya sanya wannan abin sababin da mutane za su kamunce shi mutane za su so shi sai alkhairi ya same shi ya zamanto ba ma sai an bai ka tambaya ba ma sai ka tambaya ka gani mutane suna kawo maka amma wani daga ka zo ka tambaye shi na farko ya baka saboda ana yalkum ya amma da biyu ko na uku to ina yi sai godiya malam yace al hadithu thani wa thalathun hadisi na 32 an abi sa'id sa'ad bin malik bin sinan al khudri radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama qala la darara wa la dirara hadithun hasanun rawahu ibn majah wa darqutni wa ghayruhuma musnadan ورواه مالك في الموطا مرسلا عن عمرو بن يحيى عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فاسقط ابا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعض نعم malan yace hadisi na 32 shine daga abi sa'id kun ga nan ma ya kada alkunya sa'ad bin malik bin sinan al-khudri abi sa'id al-khudri wanda yana daga cikin muksirina fil hadis yana daga cikin wanda suka rawaito hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la darara babu cuta wala dirara babu cutarwa shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la darara babu cuta wala dirara babu cutarwa abinda annabi ya fai daga nan malamai shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake da jizal lafz ma kasaratul ba'in wato annabi zai ga abu kadan amma mai ma'ana da yawa annabi yace la darara wato babu cuta ya zamanto ka sanya ma wani ka cuci wani ka cuci wani ta gani yaya ya zamanto kai ba wai wani dan kai wani amfani bane ka cuce shi a'a kawai kai abu ne kai la Allah abin da kai na alkhairi ne amma ya cutar da wani to annabi yace la darara babu cuta abu ne kai kai na alkhairi sai cutar da wani ka ga na ka cuce mutum kamar misali nan unguwar ku ci kai ka zo ka tara shara yanzu misali ba magariba bace ba kawai ka sa mata wuta ka koda miye kai aikin alkhairi hayaki da yake shiga gidan jama'a ka ka cuce jama'a ka cuce jama'a to annabi yace la darara babu cuta kada ka cuci mutum akan abinda koda abinda alkhair aiki alkhairi ne kai kaga zaka cuci mutum zaka cuce shi kai ne ana maka wani abu misali kamar wannan da muka gani kinan kaga cutar da kai ta ni hayakin zaka sa mutane bisiyin dadi ko kuma ka zo kai ka share gidanka kai aikin alkhairi ka zo ka zuba ta shara a titi bai ba ka zo kai shukka ce kaje so kai sai ka zo ka samu wata hanya hanya ka wannan walalo ka zo a dauka ma yanzu al'ada mutane suna bari ya kare ɗaya biyu an yi barci kaga nan duk wanda da ya yi barci ka cuce shi kai mai barcin ma in yana waje shakai yana shakai iska ba daidai ba to wasu zaka ga tin bendezer ya bude kulalle yana su dawo akan titi kaga wannan akwai cuta akwai cuta kinan dole abin da ya shafi darar ka'ida ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la darara babu cuta musulmi da mummuni mummuni su ake ku zamna lahiya lau kowa bai cuci ba kowa makwabci da makwabci ku zamna lahiya lau babu wanda ya cuci wani kada ya zamanto babban misali yanzu ba shababu ba suke zamna a kan titi su kunna radio su kunna bolo cutan mutane su wai ba ma wannan an dauka abu ne wanda yake haramun bai dace ba su ka zo ka kunna zaka ga da yawa sun zo masallaci da dare mutane suna so su je su huta su sun zo sun kunna karatu ko sun kunna wazi kana cutar da mutane na'am a khutbuwa ka cuce to ka gani in wajen wannan ba ka kai abin da kake na alkhairi ne amma abin da ya dace shine kai sassafta yanda kowa zai wani zaka yi wannan yi ba yayi ba akwai darar shi ma akwai cuta ka cuce shi kenan abin da ya dace in ka san kai saboda mutum kowa da tsabiya shi akwai wanda in ya zo karatu shi bai iya karatu sai ya tilla duk wani zai harbe shi wani shi kuma a haka yake wani yana karatu in ya zo kawai daga yayi haka daga ya fara wani abu kadan yana farcir ban shi kenan kai da ka san wannan kai sai ka huta ka koma gehe inda ba kowa ko ka bari masallaci ba kowa ka zo kai annabi ya ce la darara wala dirara babu cuta babu cutarwa muka ce mutum ya zo ya kunna wahaji a cikin mikuru a cikin mikuru zai saki bolum la'alla ya rufe wajen ya tai wai jama'a su saurari wahaji to aka ce masu na bukatar wazi a lokacin su saurara hutu mutane suke so a lokacin kawo ne kana aiki ko kawo ne kana karatu ko kawo ne kana kaza kai ka saki bolum na farko tun makwabcinka da za a je a tambayi wannan makwabcin naka da Allah wayyawa da tazi wannan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un akwai cuta to kina abin da ya dace in jama'a kake so ka tara su lokacin da ba kowa ba kamar yanzu misali ba mafi yawa al'adance ba ta mutana tsakanin magariba da isha ko kuma bayan la'asar zaka kowa yana sha'ani shi kowa yana sha'ani shi kenan masu son karatu suna karatu wanda yake nesa ko kuma yake lasifika take kai mishi zaka ga a lokacin shi ma tana wa azamne yake ko yana wani dan aiki karatun yana zo mishi to amma Allah ya ce wa jannan laila libasa dare an sa shiya to ya rihe ku ka zai ka huta kai ka zo karfe 12 na dare ka saki ma mutane gole ka kunna lasifika ka ce takara zakai ko kuma ka ce wa'azi zaka sama mutane amfani kaga da yi ba ko kuma bayan sallar asuba ma wasu zaka gani suna yin haka kina akwai lokuta wanda bai dace ba abin alkhairi ne amma dai menene illar shi shine cutarwa kina abin da ya dace akan hukuncin wannan shine kai ya zamanto ka bar wannan abin dan kada ka cuci wani saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la darara babu cuta wala dirara dirara babu cutarwa babu cuta babu cutarwa cutarwa kuma ya zamanto yaya ne cutarwa kowa san cutarwa ka zo ka cutar da mutum da sanin cewa eh zan cutar da kai ne eh kinan da niyya wancan kun ga ai babu niyya na farko shine bambancin kinan darar da dirara na farko babu niyya kai abin da kake na alkhairi ne shi kuma wannan da niyya kawai nayi ne saboda in cutar da kai eh nayi ne saboda in cutar da kai to haramun ne bai dace bai zaman to kai din ka cutar da wanda mutum wannan na'am na'am yana cutar da shi
kuma amma wasu ne suna ji suna ji
to wannan sai a duba a gani shin wa'annan wanda suke cutar da sun da yake shin in akwai yanda za a yi ba ya cutar da su ba kenan sai a wannan amma a juya karkata lasifika ko kuma a yi mata sama saboda ahyanan wani lokaci zaka ga lasifika in tana kasa tana wannan in kasa ta yi kaiwa wanda yake kusa zaka ga tana cutar da shi sosai kina amma kai ku wanda kuke masallaci ku wanda kuke wakilan masallaci ku za ku daidaita in kuna so ma hannun nesa ya kai mishi in kuma kawai bakin wanda suka zo masallaci ne zasu saurara kenan daman shine ya ilada wa majtama qaumun fi baitin min buyutin la yatruna kitaballahi alhadis kenan ya kawo tayi kusa shi kuma cikin masallacin ne kusa ba kusa ya kuyi wannan yanzu irin kasashen da aka ci gaba karatu da ake yi yanzu misali kasar Saudiya da wuya zaka ji an kunna mikro lasifika na karatu da wuya da wuya kawai tsarin da ake mikro yanzu ba ga amfani nan ba mukunni bi gare shi akwai dakhili akwai khariji kamar irin na masallaci can da muka yi tsarin wannan in muna sai ka kashe na waje ciki wanda kuke nan karatu ne muke kawai ku kuke saurare da babu da komi kuna saurare mikro a kunna komi amma an kashe na waje na in ta kama in za a yi kiran sallah sai a danna a kunna na wajen ai ya ishi kowa in kuma ta kama wani lokaci ana so har na wajen ya isa sai a kunna sai a kunna gabaki ɗaya ya isa ina abin da ya dace akan mutum shine a yi taka tsantsa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce la darara babu cuta babu cutarwa saboda da yawa zaka gani kuna zaman tare kai kana cutar da mutum baka sani ba dalilin kana yin aiki na alkhairi amma kana cutar da mutum kenan dole ne na'am na'am to kare
kuma yawanci kuma ka rage bonus
din da cewa to kare to kare kenan dole sai an ma ayi regulan lasifikokin amma kuma ko a dan karkata daga inda ba ta fuskanci ba wajen mutum inda zai cutu kenan wannan shine ya dace gaskiya Allah subhanahu wataala shine mafi sani annabi sallallahu alaihi wasallam yace wala dirara haka kuma wato babu ya zamanto mutum ya sanya ma mutum wato cutarwa la'alla game da abin da shi kanshi ba yayi ba amfani da shi wancan ne zai amfani kai ka zamanto ka sa mishi wato ya cutu ya zamanto ya wannan hadisi babban hadisi ne yana daga cikin kaida na cikin qawaidul fiqhiyya kaidodi na cikin fiqhu kaidodin shi malamai sun dauki wannan maganar la darar wala dirara sun yi magana ne tsawo a ciki to gani di yawa shi kaza da kaza ayi ta kawo amsila zaka gani kenan kan kalamar wannan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaida wannan hadisin kenan wanda yake nuna mana irin cika shari'a musulunci wanda tana aje muku kaidodi wanda idan kuka bi shi zaka gani komai ya tsaye shi yasa yana daga cikin miza wannan littafin na 40 na nawawiya wato idan ka san wannan karatun duka wannan littafin ka san ma'anar shi ba a ce ma ba ka zama to malami ka shigo cikin dalibci kana dalibi amma kana da ta cewa ya bakin gurgudu akan dukkan abin da ya shafi rayuwa yanzu ka duba ka gani duk hadisan da muka wuce mu'amala ta yaya zaka yi da jama'a tun warko ya zaka yi idan can Allah inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay'in can annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin yaya aka halice ka can annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hani akan kai bid'a kai hadisin da kake gani daki kaidodi ne na rayuwarka idan kai tsaftace shi shi yasa Imam Nawawi guda 42 ne ya hudu yayi Ibn Rajab al-Hanbali ya kara mishi takwas suka zama to guda 50 akwai yi zaka wani tayi da ziyada ibn rajab ya kai guda 50 amma asalin shi guda 42 ne ya tattara shi yanzu ka duba ga tun lokacin imam an-nawawi har yanzu littafi saboda kyawawan shi da ikhlasin da malamai magabata ya Allah yake yi shi nan ana tai ana tai malamai dubunnai sun zo sun yi sharhi kaidodi ne gaba ma zan mu gani wasu kaidodi kan abin da ya shafi wannan kina wannan akan abin da ya shafi cutarwa wato da cuta da cutarwa nabi sallallahu alaihi wasallam yayi hani akan shi kina abin da ya dace ga kowanne mutum musulmi kada ka cutar kuma kada ka cutar da gangan kuma ba da ni ba kai taka tsantsan a rayuwarka duk abin da ka san idan nayi wannan aikin zai cutar da mutum shara ce na zo zan kona a zai cutar da jama'a gunda in tattara ta ka samu mai ilkurkura ko mai shara ta kai ta dai ka je kai tara ta waje guda a canka ka kona ta tabi iska gabake da kina wannan shi yayi amma ka cutar da mutane ka kona taya ka gani wai kai kanka ka san akwai cutar da al'umma Allah subhanahu wa ta'ala ya tattar mu. Malam yace al-hadithu salis wa 30 wato hadisi na 33 shine an abi Abbas radiyallahu anhu ibn Abbas radiyallahu anhuma ar-rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qala law yu'ta an-nasu bi da'awahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum walakin al-bayyinata 'ala al-mudda'i wal yamina 'ala man ankara hadithun hasanun rawahu da baihaqi wa ghayruhu hakaza wa ba'dahu fi sahihaini wato wannan hadisi na 33 wanda shi ma wata ka'ida ce ta alƙalanci annabi sallallahu alaihi wasallam zai baka wanda wannan hadisin in ka san shi to iya gurgurdo kada ka ce kuma zaka zama to alƙali shi kina annan daga ango ku a idan aka zo maka da wata shari'a iya gurgurdo zaka iya samun kai Annabi sallallahu alaihi wasallam ruwaya da Ibn Abbas ya ta Allah da tabbata a gare shi yake cewa law yu'ta an-nasu bi da'awah da a ce mutane ana ba su abu da da'awar da suke da'awa me ake da'awa kai kirkire ka kirkire abu ka ce kaza iddi'ai yake ji mishi iddi'ai me za a ce iddi'ai kai iddi'ain abu kamar misali wannan sallar ta kace sai in zo kawai in rike ta in ce ta wace ka gane a zo a yi ta gardama to kamar wani kwace kwace eh gashi nan kamar kwace kamar kawai haaji shari'a kawai ta wace eh ko kuma ta wace ko kuma ba ni ne nayi kaza shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace law yu'ta an-nasu bi da'awahum da wannan iddi'ain da nayi nace wannan ta wace a bani an huce annabi yace ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum da mutane sun yi iddi'ai sun yi kirkiran cewa dukiyar mutane ta su ce kuma da jinin mutane ma nasu bi ma'ana jini ko kuma a ce wani ya kashe wani kaza da kaza kenan ka gani zai amshi kisasi kenan da a ce mutane kawai daga kai wannan abin sai a zo mutane ne suka zo yara suka zo maka waje ji wani ya ce abun shi ne kaza da kaza da kawai eh nashi ne ba shi ka gani alhali ko na wani kenan ka gani an yi annan shine annabi yake gani maka law yu'ta da ana bada akan haka nan da mutane sun yi iddi'ain wato dukiyar al'umma da kuma jinin su sai dai annabi sallallahu alaihi wasallam yace lakin bari dai abin yanda yake albayyinatu alal mudda'i wato wanda yake iddi'ai to ya kawo hujja nace wannan ta wace ina hujja hujja ta shine kaza 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 aji hujjar ta shi yaya ne haka ne tabbas nace wannan jam'u sallar ta wace hujja kan mice ce ga kwadi ina idan an shiga ina da kaza idan an duba kaza ina da kaza ina da hotuna kaza whatsapp ina kaza ne a duba lamba a yi message a gari kenan kaga wannan ya bada cikakken abu kenan tashi ce kai kuma ba taka bace ba shine yace albayyinatu alal mudda'i wal yaminu ala man ankara shi wanda ya iddi'a yace abu nashi ne to zai kawo hujja shi kuma wanda yayi inkarin cewa ba nashi bane nace ta wace kace ba taka bace ba sai ka kawo yamin sai ka karan suwa zaka yi rantsuwa cewa wannan abun ba naka bane ba nashi bane ba nan aje ni in ban kawo ba hujja shi kuma wancan ya rantsi ba nawo bane ba da nan ya ne kenan nashi kenan wannan shine annabi ya aje kaida kaida ke da kai ta kawai da fiqhiyya daga malamai suka dauke ta daga wannan hadisin cewa albayyinatu alal mudda'i wal yaminu ala man ankara sun yi magana da yawa a ciki cewa bayyana kawo hujja shine akan mutumin da ya iddi'a abu waliyaminu ala man ankara, shi kuma wanda yayi inkarin cewa ai ba nashi bane ba, wato sai zamanto yayi rantsuwa akan wannan. Annabi sallallahu alaihi wasallama, wa hadisi ne wanda yake kikkiawa, Imam Baihaqi da kuma wani shi suka rawaito su, kuma wani daga cikin lafazin hadisin yana cikin wato sahihain. Kenan abinda zan mu dauka a cikin wannan hadisin, hadisi ne wanda yake da asali kuma marji'i ne, abin komawa ne daga an samu wata kusuma ko kuma an samu wani tanazo, an samu wani sabani a cikin jama'a, kenan shine za a koma. Saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ya zamanto dukkan wanda ya zamanto ya to yayi iddia'in cewa abu nashi ne, wato da kenan wasu sun yi iddia'in dukiyar al'umma da jinin su, sai dai Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayani kenan, sai dai ka kawo bayyana, shine ka kawo dalili, ka kawo dukkan abin da yake nuni wannan abin naka ne, ka je ka nemo sheda, ka nemo dukkan wani dalili. Idan ka zo da wannan malamai suka ce to shikenan, sai zamanto an baka. Amma dai sabanin haka nan baka zo ba da bayyana, baka zo ba da dalili, kenan kuma sai zamanto shi wannan ya zo ya yi rantsuwa akan cewa wannan abin nashi. Idan ya zamanto nashi ne kenan, idan ya zamanto ya yi rantsuwa kuma wancan ya kyale, kenan abin nashi ne shikenan, sai a bashi. Malamai suke cewa misali mutum ne ya zo malam wannan yana raunaye da rawani, kuma ga wani rawani a hannun shi, sai wani ya zo da gudu cewa ba shi rawani na, ba na rawani na, rawani na waye, na wanda bai da rawani ne, zahirin abu na wanda bai da rawani kenan, tunda shi gashi nan nashi. Ko misali a ce nan rawani ba al'ada kowa ba ce, menene al'adar mutane a nan ga al'ada? Misali shi mai riga, kana da riga sai ka sa riga, wani ya zo ba riga da dai barrera a cikin shi, ya biyo ka da gudu, kai kuma ga wata riga a hannun ka, kuma ga wannan ka zo da gudu cewa ba ni riga da aka zo a kai rikici, riga wace ce? Kenan ka ganin ba ma sai an nemo wannan albayyinatu al-muddai, kenan buje shi gashi nan a inda ake, kuma kai kana tsiriya kana gudu, eh kenan kawai ta wace ce wannan, ta wuce shikenan, an kuce waje. Kenan albayyinatu annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-muddai, haka kuma wal yaminu, wato ya zamanto alaman ankara, sai ya zamanto wato shi ne zai yi rantsuwa akan abin da ya shahi wannan. Kenan a gurguje wannan hadisin, shi ma wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo mana ka'ida dan a kiyaye ma mutane dukiyarsu, a kiyaye mutane jininsu, a kiyaye ma al'umma kowa, a kiyaye mishi haƙƙin shi. Kenan ba dan haka nan ba, da mutane sun cuci mutane, ai ya zamanto kawai gare ka kana wuce da moto in ce nawa ne, ai ta rikici ka gani, ai to abin ya ne koma a je ai ta wannan, ai ta rikici wanda bai wani. Shine Annabi sallallahu alaihi wasallam kenan a cikin hadisi ya nuna mana yaya zan mu zo mu yi alƙalanci a irin wannan, yaya za a yi, yara ne a gida suka zo maka da wannan, kenan gashi nan inda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gani cewa kaza da kaza na mudda'i ne, kuma yamin kuma akan wanda ya anka yayi yace ba haka nan ba, kenan ya zamanto shi wanda yace nashi ne sai ya zo da hujja, idan ya kawo hujjoji khalas, idan bai kawo ba kuma wancan ba sai ya zo ya yi rantsuwa, idan ya yi rantsuwa to shikenan sai a bashi wannan abu, wancan ya kyale shikenan. Haka Annabi sallallahu alaihi wasallam, amma dai kai ya nura shi wancan ya kasa kawo hujja abu nashi ne, kuma alhali abin nashi ne, kai dan ka yi rantsuwa shikenan an baka, ka dauka kai ka ci halal. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce masa sahabbai shi, la'alla za ku zo wajena da rikici ko da wata husuma, ya zamanto ɗaya daga cikinku ya yi ɗaya iya fasahar zance, in ɗauki haƙƙin wani in bashi, ya ce kada ka ɗauka na baka ne wai ka, ya zamanto halala a kanka, sanda cewa ya kara ma mishi haƙƙin shi, saboda dukiyar wani bata tashi ta koma wajen wani, malamai suka ce ta hanya uku, ci dukiya ta ce ta tashi ta koma wajenka bata yi wa, sai ta hanya guda uku, na farko ya zamanto la'alla na saida maka, kenan kaga kasuwanci maka, na biyu la'alla na baka kyauta, kaga sadaka, na uku la'alla ka ci gado na. To in babu wannan hanya, kawai sace ta kai ko santuwa kai ko wani abu, duka dai zaka gani wannan hanyoyin su ne malamai suka ambata cewa dukiyar wani za ta iya tashi da ke wajen wani, na baka kyauta, na saida maka, ko kuma kana cin gado na, ka ci gado na. To a tsadifan da kyalewa, wani kyaliyar da ya yi na ka ɗauka ne halal malal, wani kuma a kyale wanda yayi ya gani ko kamero ne ko ba kamero ba baka medo ba shi dai bai baka ba zace shi bai baka ba kenan ka san zalunci shi ne kuma tana yi wa bai so ya tozarta ka cikin al'umma yace wani ya sace maka da wani yayi kaza kenan ka gani sai ya kyale ka amma la'al ya san kai ka dauka kai kuma tana wa baka sani ba to ka san ya san shi ya dauka ko ka san shi ne to wannan kaga zalunci ne in zo fas a fas ma misali ni da kai muna tare misali a yanda muke tare da kai in zo in dauki wannan sallar taka a kai ni zan kace wannan sallar nahi karinta wajen na haram ne bai dace ba zalunci ne a kai zaka ga mutane tiyawa muna yin shi tibin eh zaka ga wani abu a nahi karin shi a wajen ka shi kuma dan jin yauni da wani zuciye shi ana so abu bai taibin nas zaman to zuciye ka ni da kai na baka abu kyauta lafiya lau shine rayuwar mutum musulmi zan magana hadisi a can gaban Allah ya bani lokaci ya ba mu ko kuma ya safi mai zawa akan irin wannan abubuwa kina a gurgushe wannan hadisin abinda malam ya kawo mana malam yace al hadisu rabi'u wa thalathun wato hadisi na 34 shine daga an abi sa'idun al khudri wato daga abi sa'id al khudri kun gani can hadisi na da ya gabata ya kawo sunan shi ya rabi yace an abi sa'id sai yace sa'ad bin malik bin sinan al khudri nan kuma kawai yace maka tunda deja na baka sunan shi a can kawai yace an abi sa'id al khudri yace daga abi sa'id al khudri radiyallahu anhu yarda Allah tabbata gare shi qala yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqulu na ji ma'aikin Allah mai tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi duk wanda a cikin ku ya gani wani abu na abinki abu na munkari zan mu dawo kan shi to annabi ya ce falyughayyirhu biyadihi ya sake abin nan ya kawo da wannan abin da hannun shi tayyib fa in lam yastati fa bi lisani idan da hannunka baka iya ka kawo da wannan abin to da harshenka da kai magana ka hana wannan abu fa in lam yastati fa bi qalbihi idan baka iya wato da zuciyarka wazalika da aful iman wannan shine rauni imani ne rauni imani take wannan hadisin rawahu muslim imam muslim ya rawaito shi kenan wannan hadisin ya kawo mana darajoji na inkarin munkar abu na munkari abu na ki abinda na yake na safan Allah subhanahu wataala idan ana yin shi a gaban ka yana yin zaki saboda ita shari'a so ake kullun mutane a shiryar da su so ake zaman to doran kasa zaman to mutane sun shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ke gai mana duk wanda ya gani wani abu na abinki a cikin to fali yughayyiruhu biyadihi to kai sauya wannan abun da hannunka kai ne a gidanka misali a gidanka kai ne shugaba ko kuma a gidanku da Allah kai ne babban wa duka ana kasa da kai kenan menene dai kaga ana sabawa Allah ko kuma kaga wani abu wanda bai dace ba to wannan kai kake da sulta fa yughayyiru biyadi sai ka je ka hana ka bari ka sa hannu a hana in abu ne na bada kashi a bada kashi misali kai ne wani a gidanku ko kuma wata kanwarka ko kuma wani dan gidanku a gidanku mace misali abin da yake na tabarruji ta wuto sawa'un babu hijabi ko kuma babu adigo kai tsaye ka hana ta babu tsaya sassauci a yaran zamani ne a'a kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati dukkan ku annabi sallallahu alaihi wasallam yace miki yayi kuma sai Allah subhanahu wataala ya tambaye ku mutun ne da matar shi zaka gani diya la haula wala quwwata illa billah saka gani mutane al karasa yani ne akai bisan ba cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yace at-tayyus la yadkhul janna mutun ne da matar shi ko kuma da wani yar gidansu daga gani ya ganta ta huto babu ijari ta yi shiga wadda shigar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wasu mutane dan wuta bai gansu ba irin wanda suke fitowa mata ne suke zawa annabi ya ce kasiyatun sun sanya tufafi amma a ariyatun amma a tsirrake suke ce wannan sufufi ya ce na wuta bai gansu ba da su zo baya tun daga can kai yanzu ga yarda a ce yanka annabi ya bada shaida cewa ya wuta ce kaga bai dace ba kenan irin wannan abu ko kuma wani abu na munkar kana gani kai tsaye abin da shi ne kai inkari shi ka hana shi saboda kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati idan baka iya hana da hannunka ya zaman to in a gida ne misali kai ba baukai ne babba ba kana iya zuwa wajen babba wajen uba ne ko wajen wanda yake fada a ji a gidanka kwadi cewa wani wani kaza wai ke wani wani kaza ke ya kamata a hana shi kai wannan zaka sarke kai daga kanka sannan ko idan an hana shi kaga kai jihadi alhamdulillah an hana shi dan ba hana shi ba sai ka zaman tura tuba din idan da baki zaka yi magana a hannu shine ce fa illam yastafi inda hannun ka baka iya wa fa bilisani wato da halshen ka ya zaman to kai magana ya zaman to an bari kaza je ki dauko hijabinki kakki zai da hijabi kakkai kaza ku kashe radiyan nan ku bar sa waka ku yi kaza dukkan abu na munkari wanda bai dace ba ya zaman to kai inkarin shi a wurin kada ka ce a zamani ne kaza da kaza ba wannan zamani kada ya zama dole ya zama to abu ne wanda idan kana da iko akan shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kai inkarin shi haka kuma ya ce fa illam yastati idan wato ba zai iya ba fa bi qalbihi kada ka gani an zo an yi wata shiga ci baka iya yanda zakai ka hana to kai hana da zace ka ka ji bacin rai ai gidan ku ce ta wuto babu hijabi kada ka bar ta ka ce kai wace ke yi kyau a'a wallahi tihi ka bata rai abin yi kima ka zace ka saboda in kai nuna wancan cewa a wace ta yi wannan tana yawa kai ma ka shiga kinin kai ta awuni akan ta ci gaba dai ka ga kai can kuma Allah ya ce innal ladina yuquna an da shi al fahishatu fil ladina amanu lahum azabun azim fid dunya wal akhirah idan ka gani sai ka shiga cikin bala'i na balbalan bala'i duniya da lahira kana so albasha ta yada a cikin al'umma shi yasa masu yada albasha masu sanya duwa albasha suna cikin wani abu wanda yake da ce wanda mutane su duba zuwa ga Allah subhanahu wataala kenan a gurguje wannan hadisin hadisi ne wanda ya shahara yawa da ma a wajen jama'a man la'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi wa dhalika adhaful iman ya zo mana dan ya nuna mana wajibcin amru bil ma'ruf da nahi anil munkar wajibi ne rahmatullah mutum ya zamanto ya yi umarni da kyakkyawa da kuma hani da mummuna a cikin al'umma dukkan abin da zai zamanto ya gyara bayan Allah subhanahu wataala ya gyara gari kai ne kana da matsayi kai ne mer ya kamata ka sa dokar cewa ba a yi wasu abubuwa a gari ya kamata kada ka ce a bi laifi ne da mu musulmi ne kenan dole a bi hanya ta addini idan da za a bi hanya ta addini musulunci rayuwa za ta tsaye salim alim za ta gaba kaji ba an ce an jira wajen wani an kashe wani an jira wajen wani an yi kwace ma wani kuɗi an ce saboda an sa tsaro ana koya ma mutane abin da zai raya zuciyar su shine karatu da imani ya shiga zuciyar su mutane sun san wane ne Allah kenan ya zama to kowa yana bashi wato haƙƙin shi kenan ya zama to kuma a cikin hadisin nan zan mu gani hana mummunan aiki yana zawa daga hanya guda uku hanya ta farko shine ya zama to wato da hannunka ta biyu shine da bakinka ta uku shine ya zama to da zuciyarka wato shine adaful iman an sani ba lokaci yayi mun iya shiga wannan hadisin طيب ما لينتي الحديث الخامس والثلاثون حديثي نا ثلاثين دير ما لينتي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بسورة بن نبوليس نعم تبريكو ترجمة من أوكا كنان لأن لأن bane yace daga Abi Huraira yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tahasad la tahasad kada ku yi hasad wala tanajasu kada ku yi kuri me yake ce ma kuri tanajus at-tanajus shine misali ya zamanto wani yana kasuwa mutum ne yanzu zai sayi wani abu kai ba sai ba kake sai ka zo ka tunika in giza mutum in giza mai kan mai kan ku ka zo kai ka san la'alla dan ka cuce shi ko irin wanda suke sitar yan kauye misali dan kauye ya kawo iccen shi daga daji zai zo sai ka zare shi a bakin gari ka san iccen nashi bai inda la dai sai ka ce wannan yane zan sayi shi jikka biyu zai ce kawai ba na sai dama ba shi ko yana tunanin in ya je cikin gari kenan ya shi kawo ko shi kawo ne kai ko ka cuce shi sai ya zo ya wuni bai sai dama ka gani to kamar ka zo wajen mai sai da abu ka taya shi a yanda kudin bai kai ba ko kuma dan mine dan ya zamanto ko wani ya zo ya sayi kasa da haka ne misali wasu ɗan kasuwan zaka gani ni da misali kai da wani da shi dan uwan shi suna kasuwanci haka suke in wani ya zo kawai ke waya karanta ya abin kaza kaza dan a cuce shi a shera mashi da kuɗi da yawa shi kuma abin bai kai bai kawo kamar yanzu kawai ina sai da abu salloli ne gasu wannan sallah a dauka shi ka biyar take shi ka biyar nan zan sai da ta haƙin ciri ba kawai ka zo wani ya zo kasan sare salula zai sai ka zo ka ce ya ne shi ka goma baka ce a kai wannan sai wace ka goma shi kuma yana santa da yazo to ya ne kai sallata ka kana shi yanzu shi ka goma ba sai a da Allah rage mini kai ko shi ka biyar take ce to kawo tara da rabi ko tara kage to wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan haka kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace wala ta baghadu wato kada ku yi kiyayya da junanku ya zamanto akwai ki akwai bugud tsakankaninku da junanku haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace wala ta dabaru kada ku ringa juya baya bi ma'ana gaba ya zamanto kowa yana gaba da dan uwan shi kana gaba da wani yana gaba da kai ana juya ma kowa baya kowa bai sanya ganin kowa annabi sallallahu alaihi wasallam yace wala yabi'a ba'dukum ala bay'i ba'd kada ɗayan ku ya zo ya shiga cikin kasuwancin wani ana kasuwanci ka zo ka shiga misali kai ne wani zai saye mota ko moto gashi nan sun fara ciniki da wani sai da mun shi 300 a bana sai ba 300 ne ke su kawai ka zo ka ce na sai shi 400 ka gani ka shiga cikin cikin yanzun su to wannan haramun ne daga mutane sun fara kulla ciniki ba ka shiga ba sai ka koma gehe in sun yi da sun yi cinikin ya fada to kawai ka yi hakuri ka je ka nemi wani in kuma bai fada ba kai ka zo ka taya ka ba da in kudin da ake so shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake nuni wala yabi'a ba'dukum fi bai'a ala bai'i ba'd wa kunu ibadallahi ikhwana annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku zamanto bayan Allah ɗan uwan juna abinda ake so da mutane mummune ya zamanto ɗan uwan juna ne kai da ɗan uwan ka musulmi ɗan uwan juna ne shine yace almuslim akhul muslim ai musulmi ɗan uwan musulmi ne ko uwaye ba su gama ku ba addini ya gama ku wato addini ya gama ku ya yi nasaba ma ta gama ku idan addini ya gama ku ka duba sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da suka zo daga Madina daga Makka suka zo Madina har cikin ansar mutanen Madina inda ake suka samu ɗan uwan daka da su wani ya ce ya bashi rabin dukiyar shi wani ya ce baka taba ganin kai yanzu a zamanin mu ka ga mutum kawai da wallahi cha zai Allahu musta'an sahabbai sun ci gaba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yuzlimuhu wato kada ya cuce kada ya zalunce shi bai da halitta musulmi ya zalunci dan uwan shi musulmi kamar yadda hadisi wancan ya gabata Allah subhanahu wataala karan kan shi yake cewa inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tuzalimu wato kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wala yahzuruhu kada ya yarfe shi kada ya yi mishi misali kai ne kana waje misali wani yana so a yi mishi abu ya zo ya ce in kai magana ko za a yi ya zo yana roƙon ka da Allah kaza da kaza ka ce a shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake wala ya khuzuru kada kama wannan ka taimaka mishi dan uwanka ne musulmi idan ka taimaka mishi akan wannan al'amarin da ya samu shi ma ya ci nasara a rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallam yake wala ya kadhibu haka kada ya ringa ma karbi shi kariya kada ka mishi kariya kada ya ma kariya kada ɗan uwa musulmi ya ringa ma kariya kawai na ganka kai kullun kawai kariya zan maka a kaza da kaza da kaza kawo kariya wancan annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa cikin wani hadisi wala yazalu rajulu yakzib hatta yuktabu inda Allah kazzaba mutum dan adam ba zai gushe ba yana yin kariya har sai an rubuta wajen Allah subhanahu wataala cewa wani makaryaci ne to kai ta kare magaji Allah subhanahu wataala ya kare mu annabi sallallahu alaihi wasallam yace wala yahqiruhu kada ya wulakanta shi ba so mutum musulmi ka wulakanta dan uwanka musulmi tun ne ya zo ka wulakanta shi kai ihtikarin shi ka zamanto ka wulakanta shi mutum so ake ku zamanto wato ɗan uwan juna annabi sallallahu alaihi wasallam yace attaqwa hauna wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat ya nuni da hannun shi zuwa ga kirjin shi so uku yana cewa attaqwa hauna attaqwa hauna tsoron Allah subhanahu wataala yana nan yana cikin zuciya wanda mun sani zuciya ce idan ta gyaru can hadisi yace idza salahat salahal jasadu kullu idan ta gyaru dukkan jiki ya gyaru anan kafin mu wuce mu yi wani tambihi akan mutane wanda suka gani mutum wani kaji tsoron Allah ce a kai a takwa annabi ya ce a takwa a wannan tsoron Allah a zuciya yake in juwa kawai dan annabi ya ce maka tsoron Allah a zuciya yake shikenan kawai ya kaje garin ka ba shashaka a zai da zai abu ɗaya ce amsaka yo ai can kuma ka bance annabi ya ce idza salahat salahal jasadu kullu naji azuciye yake to da zuciyar taka ta samu tsoron Allah da aikin da ka aikata na haram aikin da ka aikata na safan Allah hannuke ma magane to da baka je baka yi shi shine kina ai gyaruwa zuciyar shi yasa aikin ka zai gyaru idan kaga kana yin safan daga zuciyar ne ataqwa hahuna haka ne amma dai iza salahat salahal jasadu kullu wa iza fasadat fasadat jasadu kullu kamar jiki ne menene kamar ciwo ne ya zaman to idan ka yi shi zaka duka jikin ka ya dauka to haka zuciya take misali ka yi tantube radadin da kake SK a kafoka kadai kake shi duka jikin ka kake shi to zuciya ka haka take idan ta gyaru dukkan jikin ka ya gyaru sai ya zaman to kana da imani baka kalle ba sabu sai halal baka yi wani abu ba sai na halal baka yi ba kaza sai na halal amma in ya zaman to bata gyaru ba sai ya zaman to kuma kana yin abubuwa wanda suke jin nasaban Allah ne subhanahu wataala annabi sallallahu alaihi wasallam yace bi hasabi imri'in min ash-sharri an yahqira akahu muslim wato ayya ishin mutum musulmi na daga sharri ya zaman to ya wulakanta dan uwan shi musulmi idan kana neman kaka ce wai a sharri ayi a nemo shi menene sharri aikin sharri a wannan wulakanta musulmin da kai to kai ne ma sharri ya ishe ka sharri ya zaman to ka wulakanta dan uwanka musulmi shi yasa mutane musulmi su ake kamar cin yace al-muslim akhul muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yace ai kusan da cewa kullu muslimin dukkan musulmi ala muslimi akan dan uwan shi musulmi haramun wasu abubuwa guda uku haramun ne a tsakankanin su ya zaman to menene da mu jini shi haramun ne ka cutar da mutum kaje ka kashe mutum haramun ne dan mun shi haramun ne wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya gai wannan abun ma a hajjatul wada a saman minbari annabi sallallahu alaihi wasallam ya gai wannan abubuwan duka haramun ne akan jama'a musulmi akan musulmi bancin shi yace wa malu dukiyar shi haramun ce kaje ka saci dukiyar shi ka kwace mishi dukiyar shi haramun ne haka kuma wayardo da mutunci shi mutunci mutum musulmi haramun ne ka cin mishi mutunci ka kunyata shi ya zaman to ka sa mutunci shi ya huta wannan abubuwa duka haramun ne annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin imam muslim ya rawaito wato wannan hadisin a gurguje ganin cewa lokaci yayi idan insha Allah sati mai zuwa sai mu kokari mu tashi daga wannan hadisi da fatan abinda muka yi daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu ladan gaba daya kuskure da muka yi kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin